annabi in ka zo fassara sai ka ce lalle shi Allah madaukakin sarki babu abin da ke kuya gare shi fil ardi cikin kasai bakwai wala fi sama'i ko kuma sammai guda bakwai zaka gane cewa babu abin da ke kuya wa Allah madaukakin sarki shine ba da labarin abubuwa da ke faruwa a kasa abubuwa da ke faruwa a cikin kasa wata baiwa Allah ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam tana kokawa tana karan mijinta Aisha Allah ya kara mata yadda tace ina daga bayan labule wallahi ban ji abinda matan nan take gaya wa annabi ba amma kan in an kare sai na ji Jibril yana karantowa annabi sallallahu alaihi wasallama